This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Babu Yakubu Makeri. Sauraro abokai yake ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na daren yau Asabar. Bayan labarin duniya za mu kawo muku shirin zauren BOA da Madina Dauda ta shirya za ta gabatar. Kamar kowace rana Asabar, Ibrahim Ka'il Masih Garba zai shigo mana da shirinsa na amsoshin tambayoyinku. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labarin duniya daga bakin Babu Yakubu Makeri.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A yau Asabar, rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce ta kame masu zanga-zanga da dama tare da harba barkodin tsohuwa domin tarwatsa masu yunkurin yin tattaki zuwa ofisoshin gwamnati a Abuja, babban birnin kasar, a rana ta uku da ake gudanar da zanga-zanga kan matsalar tsadar rayuwa. A jihar Kano da ke arewacin kasar, an harbe akalla mutum guda ta wuya aka garzaya da shi asibiti, kamar yadda shaidu suka bayyana. Akalla mutane 13 ne aka kashe a ranar Alhamis lokacin da zanga-zangar ta rikide zuwa tashin hankali, inji kungiyar Amnesty International tana zargin 'yan sanda da yin amfani da albarusai na kwarai. 'Yan sanda sun faɗa a yau Asabar cewa mutane 7 ne suka mutu a zanga-zangar ta kwanaki 3, amma sun ki ɗaukar alhaki. Kusan mutane 700 ne aka kama yayin zanga-zangar tare da jikata wasu jama'a 'yan sanda 9, inji sanarwar 'yan sandan. 'Yan sanda sun yi kokarin hana masu zanga-zangar shiga manyan biranen kasar domin kaucewa kawo cikas da harkokin kasuwanci da zirga-zirgar ababen hawa. A yau Asabar ne masu zanga-zanga suka taru a wani babban filin wasa da ke Abuja, amma 'yan sanda sun yi amfani da barkonon tsohuwa suka tarwatsa su a lokacin da suka yi yunkurin yin tattaki kan wata babbar hanyar shiga tsakiyar birnin. An kashe akalla mutane 32, kana wasu 63 sun jikata bayan wani hari da kungiyar Al-Shabab ta kai a wani wuri mai cinkoson jama'a na bakin teku a Mogadishu, babban birnin kasar Somalia, da yammacin jiya Juma'a, a cewar kakakin 'yan sandan Somalia Manjo Abdul Fatah Adin Hassan. Harin ya fara ne da misalin karfe 10 na dare agogon yankin, yayin da wani dan kunar bakin wake ya tada bam a wurin shakatawa na gabar tekun mai yawan jama'a da suka je shakatawan dare. Wasu hotunan bidiyo da aka kafe ta yanar gizo daga wurin sun nuna mutane da dama kwankwance, wasu sun mutu, wasu kuma sun samu munanan raunuka. Bayan fashewar farko, wasu 'yan bindigan Al-Shabab su uku sun kai samami a ɗakin cin abinci da nishadi a bakin tekun. Bugu da ƙari, bayan kashe fararen hular, jami'an tsaro da ke wurin sun kashe maharan, a cewar 'yan sanda. Wani ɗan bindiga na hudu ya tarwatsa kansa, a cewar rahoto. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata majiya mai kusanci da kungiyar 'yan bindigan Lebanon ta Hezbollah ta faɗa da yammacin jiya Juma'a cewa Isra'ila ta kai hare-hare akan wani ayarin manyan motoci daga Lebanon zuwa Siriya. Hare-haren Isra'ilan sun auna ayarin motocin dakon man fetur a kan iyakar Siriya da Lebanon ta Haush al-Said Ali, inda wani direban Siriya guda ya jikata. Majiyar tana faɗa wa kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP. Majiyar ta ƙara da cewa waɗannan hare-haren su ne na baya da Isra'ila ta kai a kan iyakar. Cibiyar Rajin Kare Haƙƙin Bil'adama ta Syrian Observatory mai sa ido a kan yaƙi, ita ma ta rawaito hare-haren Isra'ila a cikin Siriya a kusa da iyakarta da Lebanon ba tare da ambata asarar rayuka ba. Kungiyar ta Hezbollah mai samun goyon bayan Iran tana da ƙarfi a ɓangarori biyu na iyakar gabashin Lebanon da Siriya, inda suke marawa gwamnatin shugaba Bashar al-Assad baya. Kungiyar tana musayar wuta da Isra'ila kusan kowane wuni tun lokacin da kawarta ta kasar Falastino Hamas ta kai hari akan Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba, lamarin da ya haddasa yaki a Gaza. Sojojin Ukraine sun faɗa yau Asabar cewa sun kai hari a filin jirgin sama na Morozov na kasar Rasha da wasu rumbunan mai da dama da ma'ajiyar mai a yankuna uku na kasar Rasha cikin dare. harin da aka kai a filin jirgin sama ya afka ne akan wani ma'ajiyar makamai inda sojojin Rasha suka ajiye bamabamai na sama da sauran kayan yaki inji rundunar. Dole ne a lalata jirgin saman yakin Rasha a duk inda yake ta kowace hanya mai yiwuwa. Har ila yau yana da kyau a kai farmaki akan filayen jiragen sama na Rasha, kuma muna buƙatar wannan hanyar haɗin gwiwa tare da abokanmu ta hanyar tsaro, in ji shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a wani sako da ya wallafa ta Telegram. A ƙasar Rasha, jami'an ƙasar sun sanar da cewa tankokin yaki a wani ma'ajiyar man fetur da ke gundumar Kamensk da ke yankin Rostov na Rasha sun kama da wuta sakamakon wani hari da aka kai da jirage marasa matuƙa.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu koma gefe guda, Madina Dauda ta gabatar mana da shirin zauren BOA.
Shigowa zauren VOA. Wannan shine shiri na ƙarshe daga ƙasar Ghana, kuma za mu tashi ne a inda manyan bakinmu ke amsa tambayoyi da mahalarta zauren suka yi. Ga malami na gaba zai ambaci sunansa da kansa.
Nagode kwarai kuwa, sunana Ibrahim Usmanu Samandulgu. Ina neman tambaya Alhaji Gado Fusi Ghana Fadama ana Batun Dumso, muka duba kuma under NDC John Dramani Mahama administration na an increase megawatts din mu. Kuma John Dramani Mahama ka duba cikin Ghana record, shi ya ba mu 1140 megawatts da million light. To na da danko Akufo-Addo da Bawumi suka zo ko one single megawatt ma ba su ba mu ba. Sai zan yau suna ce light mu yayi stable, alhali muni da kai duka mun san kuma muna cikin Dumso har yau. Me suka yi game da batun light?
Sunana Alhaji Gadon Fusga na Fadama. In ka tuna wannan lokacin da muke ta kara kamar ina kashin mu cikin dufu, mutane na mutuwa, yazo ya fusi ya fito yake kamar ya wani amnuwa manaka dumfe wasu tinye na manna sauran kasin suwa haka yake muna fa. Sai shugabannin mu suna ke kamar don mamma wasu tinye na man sauran kasi ga Najuri na zanne nan tare da suka ci namu. Sai muka zo manyan mu suna na kufa da suka ke no ba batun wani kara megawatt da abubuwa ba, it's about finance, kudi, kun tinye kudin nan kake sauran kasi ina za a samu kudi, batun kudi ne. Lokacin ka duba Najeriya game da kansu irin basin da suke bin Ghana game da batun gas, Najeriya gas ina zamne inda muka zo mun solve wanga problems duka. Shasa dan wani ina so isan kaman ba lokacin nan batun kudi ne sauran wata shirin na na kufa da ko a ba umiya ba chief, he is not a president, ba umiya ba president bani.
Sunana Alhaji Halidu Abubakar, ina son tambaye abin ga Alhaji Nazir. Yanzu da mama yazo yayi shekara wurin shi da kenan in advice yayi shekara kaman biyu da yankai akan da shi zama president, izo kuma ya ci zabe shekara fudu ya kara kai. To yanzu inda yake so ba mu ga abin da yi wannan lokaci, ni dai ni ban ga abin da yi ba, amma yanzu ga inda zai zo ga wani ne abu zai zo yi, domin in dai zo at least ya kamata ya cire gwamnatin shi, cire ministers kamar wurin shekara daya da sauransu, sannan kuma bayan shekara biyu kuma ya kamata ana lokacin zuwa zabe. Cikin shekara biyu nan menene John Mahama zai yi muna cikin wannan shekara biyu?
Alhaji Muhammad Nazir Said, ba abin da John Dramani Mahama zai farko shine yaki da cin hanci da rashawa. Kudin nan da ake shiga kwatakunku kuna ta yawo kuna banna har mutum ya ce wai ai aure goma ai bedene, wannan duka shi zai kwace a taimaka wa talakawa. Abin da zai yi farko kenan, in an samu an kwace wa'annan kudin sai kaga cin gaban Ghana kamar yanda da yake sarauta yayi cin gaba. Kai ka zo ka ce miri yau wai wani vice president ne ba president ba, amma da kai za ka min lissafin John Mahama, ka gwada min lissafi na vice president shi da wanda yayi president, baka da wato kai kanka baka san abin da kake ciki ba kenan. A'a, kai min wai shekara cina shekara fudu abin da ya bambanta John Dramani Mahama da duk wanda ke sayawa shine shekara fudun nan yana da experience, ya taba yin sarauta, ya san yanda ake tafiyar da sarauta. Cikin shekara fudu dan Allah ya so ya yadda zai cika alkawarin da yi. Kuma misali cikin abin da muke ciki nuna kwarewan shi, kaga da ya fara ya cire party shi, aka cire wato representative of party, aka cire wato wanda za su tsaya muna parliamentarians ya kare ya cire vice president yanzu yana jira zai launch manifesto ba mu ya kuma an bashi tumba yau ba hawa yau ma vice president kawai bai ya cire ba saboda shi abin da ke gona zai fice sauri yayye abin bai kyauke
assalamu alaikum sunana Lukman Isa na Fadama naje according to laws in Ghana the president in Ghana ya kamata ya cire ministers in shi wasu from parliament da yake partin ku ba ku da representation cikin parliament kuma kanuna cewa NDC da MPP nan duka muyi wase da su saboda ba gaskiya ba adalci da ba kuma in kuka zo because ba ku da representation cikin parliament kun cire ministers cikin wayanga party ina so understand ya za ku yi da wannan lamari so they affect promises in the za kuke so kuma
sunana Alhaji Kamil Husaini Muhammad na jam'iyyar Movement for Change danwa ya tambayan sa na game ga mu ba da parliamentarian kuma in mun zo ya zamu yi don constitution Ghana ya gwada about certain percentage of ministerial appointment je parliament kuma mu ma mun san wannan doka kuma mun tunguda mutanen Ghana kuma mu zamu zo mu unity government ne unity government ne ana so aga kamun ludin kowa ai ba a gamuwa alalace kuma NDC da MPP akwai na kware cikin su dole in muka zo mun tankade mu ga kamun ludin kowa wanda yake cikin kuma akwai independent parliamentarians ina fadi yanzu kan mu zo yau mu da kai ba mai fasar mafarkin bebe dan saboda ba ai zabe balla asan suwa ke parliament da za a dame su ba amma mu akwai mu ne na kan in an fadi zabe mun samu independent candidates independent candidates su zo mu tankade bo MPP da NDC shi da kashi ya sani ai duk gana yau sun samu ci zabe don NDC da MPP duka kamar rawa ai gawa ne a je gaba a komo baya ne ba abin da aka samu cikin 16 yanzu kai mulki ba abin da aka samu cikin sai sa mu muke kawo sabon nawa a zo a bi mu da iko Allah great transformational plan da zama GTP na ya yi aiki kowane dan kasa ya samu amfani ciki
amma sai ko da ka aika na farshe miki
eh da ko zan ba mutanen Ghana ne mutanen Ghana yau yanayin da kasa ke cikin katutu na cin hanci da rashawa da aka gani da na MPP da na NDC don yau an kaji radio station duka da TV station suna challenge ne da dan uwayen su wanne ya fi corrupt wace shi ya fi corrupt to shi a gwada mu shugaban mu tunda yake da wannan ambition ya zo ya zama presidential candidate har yau ba wani taba samun wani abu da gare shi don shi ke gwada cewa kaman ya zo da haske ne tunda Beni sun yi wani sun watsar da party bill an kawo independent presidential candidate ya zo ya win the power yake kai Beni ta ci gaba kowa ya ga irin gine-ginen da ake yin Beni kuma haka za mu kawo da iko Ubangiji assalamu alaikum
sako na nan karshe ne abunda nake so ne Ghanaians su sani His Excellency Dr. Alhaji Mahmud Bawumia inda ya zama na mabiyin shugaban kasa mai taimakon shugaban kasa vice president kenan cikin wannan position ma ya kokarta ya mana ababe da dama inda ma ya fi lokokin da ma John Dramani Mahama yake vice president don saboda abunda nake son fa yau yan wayen mu da da suka fito arewa suka zo suna azaka in ka je Madina yanzu za commissioner man na ta ma inviting ka kaki wurin kwana wurin koyon aiki akwai wanda ma ka zabe su ma za lol kan da ake kira ya lolo ba su singa mun odo dewa ka zo ka ga mata ne make rikira ba su singa suna run da shi siyasa under leadership Bawumia kenan ba shi kenan ma ya kokarta ma presidency ina so kamun dan wannan ga yafi maganar kasance lokacin da John Mahama yake vice abu guda kade muke so yake muna ya taimaka atamas gidajen da ya gina duka ba su ba ci credit ba sun kiya mana atamas wa John Mahama in ka kira mutumin NDC duka batun John ne an manta da atamas kuma shi ya yake nan da dama sunana Alhaji Gadon Fuziga na Fadama
Alhaji Muhammad Nazir Said wato director sadarwar bangaren zango na NDC na farko shine mu kira yan uwayen mu lokacin zabe ya karna in ka duba wancan zabe mutane 8 da aka kashe wurin 6 cikin su yan uwayen mu ne na zango duka hatsari da ke zuwa na zabe wato kaman mu ne ake sa wa target akan haka nan zamu ikiran jama'a duka baki daya mu tashi tsayin daka mu kiyaye kanmu kada irin wangabu ya kara faruwa bayan haka dan alkawari na jandarmani Muhammad kaman yanda ya saba cikawa in Allah ya so ya yadda zai cika wannan alkawarin sa akan haka dan dukkan mu baki daya kaman yanda muka saba yi mu tattara baki daya mu jefa ba jandarmani Muhammad Kuriya jandarmani Muhammad da NDC su komo su share mu na awaye
Masha Allah baki daya muna muku godiya da wannan lokaci da kuka samar mana muka zo muka yi wannan mahawara muka tattauna da ku ko kuma wadanda kuka zo kuka tsaya kuka saurara kuma muna muku godiya anan zan dasa aya a cikin shirin na zaurin VOA sai wani karon nene na Ridwanullah Muktar Abbas ke cewa a huta lafiya
madalla Ridwan Muktar Abbas Muna godiya kwarai da gaske. A yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Fiona Wamai Nandudu wacce ta daidaita sautin shirin. Madina Dauda ce ke cewa mu huta lafiya.
A gaida Madina Dauda wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM za ku iya samun mu ta yanar gizo ta adireshin mu voahausa.com ko kuma shafukan mu na kafofin sada zumunta na Facebook da X da kuma Instagram yanzu kuma sai shirin mu na gaba
Assalamu alaikum barkanku da saki saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku to an ce magana a bakin mai ita tafi dadi dan haka tambaya ma a bakin mai ita tafi asali saboda haka ga ta bakin wakilin mai martaba sarkin kwanni proje kaura
assalamu alaikum boe hausa radio murya america sunana jahwa sarkin yaki wakilin mai martaba sarkin kwanni proje kaura tambaya ta ta hadin gwiwa tsakanin ya da ni da Muhammad Onzu birnin kwanni da Malam Musa Ladan birnin kwanni me ya alaka birnin kwanni da birnin Kabi ina son ku bani labarin wannan alaka sai na ji gare ku ni ne Jafar sarkin yaki wakilin mai martaba da proje kaura sai na ji ta gare ku assalamu alaikum murya america boa hausa
idan su Jafa sarkin yaki wakilin mai martaba sarkin kwanni da Muhammad Mu'azz birnin kwanni da Malam Musa Ladan birnin kwanni suna tare da mu ga wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Muni Barma da ansar da ya samo daga Professor Tarihi Jibo Hammani na Jami'ar Abdul Mumini ta Yamai game da alakar birnin kwanni na Niger da birnin Kebbi na Nigeria wanda yake
to bismillahir rahmanir rahim da wannan tambayar tana da tana da ma'ana saboda abun da ya shafi alaka da kwanni da Kabi da yawa ko ma cin kwana ba su san shi ba na je kwanni yau kamar da shekara 40 na yi bincike tsakanin abun gafa da sarki da dagarka inda akwai sarkin tsafin kwanni lokacin nan sunan shi Abdul Karim yanzu ya rasu amma yana da magaji to lokacin nan na dauko wasu abubuwa haka dai dan saboda na yi sa'a na tarda na samu wasu tsofi a banga kwannawa wayanda kuma suna da dangantaka da sarauta kuma wayanda sun kai matsayin samari lokacin da nasaru suka shigo kwanne kenan suna nan suna yara amma dai sun ga lokacin da aka yi yaki nan na abu kenan suna cikin yanayi na gargajiya game da to da sun yi hira kuma da wasu abubuwa da na samu cikin takardu lokacin da nake na saboda ni fagen ilimi na shine kasar Adar da kasar Abzin to shi kuma kasar Abzin kasan yadda take Niger in kana binciken tarihin ta tilas ka taɓo tarihin Borno tarihin Songoi tarihin Katsina tarihin Kano tarihin kabi duka ya haɗu suke baka kenan cikin abubuwan na samu kenan cikin karance-karance da nake yi to abunda na samu daga ƙonni ƙonnawa ƴan uwan kabawa ne kuma sarauta guda ce saboda shi sarkin kabi na farko kanta Muhammad kanta wanda an san shi ya shahara wurin yaƙi da martaba cikin iko da cikin yaƙi duk ya shahara sosai cikin tarihi ko da yake ba a ambata sunan shi kurai amma babban sarki ne irin wanda da kyarkake samun kamar shi to shi da ya tafi tare da askiya lokacin nan kabi tana cikin daular Songoi kasar Hausa ce amma tana cikin daular Songoi ya je tare da askiya Muhammad sarkin Songoi da rundununi na kabi suka biya ta'adar suka je a gada suka yi mallaji ƙasa shekara guda sannan suka fito da suka fito daga can wurin da an kawo inda za su rabuwa da mayakan kabi da mayakan dandi wato mayakan Niger nan wajen su Tilibiri da Tiradin da Niamey da Bangaduka to lokacin da za su rabuwa sai mutanen kabi suka ce mayakan kabi suka ce to muna so a ba mu rabonmu na ganima sai shi hakimin dandi ba dandi ta yanzu ba dandi kenan daga gaya har zuwa gawo duk dandi ce sai ce a sarki ba zai jin daɗi ba in kun ce sai an ba ku bari in ya tashi ba ku ya ba ku sai kanta cikin biraden kabawa sai ya zo ya ce musu to ga abin da hakimi ya ce ma sai suka ce a su ba sai raba san an raba sai hasuma ta shiga har aka kai ga batakashi yaƙi tsakaninsu sai mutanen kabi sun ka buwaye mutanen Songoi suka koma kabi sai kanta yake to yanzu za a ɓalliya ya ɓalle cikin shekara ta 1516 sai suka ɓalle sai ce shi ne sarkin kabi to kaga mafarin sarkin kabi kenan sarautar kabi kanta cikin shekara ta 1561 ya mutu wannan kana samun shi cikin tarihi a Sudan na ƙarni na 17 da aka rubuta gawo don saboda alaƙar kabi da gawo tana da ƙarfi lokacin da sun ka da ya rasu sai ɗan shi Ahmad ya ce shi aka ce zai kama abin nan ragamar sarauta sai ƙanan shi kanna sai ya ce shi ma yana son sarauta amma sai Ahmad aka ɗauki Ahmad wannan yana rubuce ma da aka ɗauki Ahmad to sai kanna shi kuma ya yi fushi da duk mutanen shi wanda ke biye da shi sai suka hito daga kabi to su ne mafarin sarautar ƙonni kenan sarautar ƙonni daga kabi take to ban sani ba sunan ƙonni daga kanna yake ko ba da kanna yake wannan lahu alim ni ban san wannan ba amma dai na san kanna shi ne ya fara sarautar ƙonni kuma wanda suka bani tarihin baka tsofi ne amma babu wani gajiya ga ƙwaƙwalwarsa ko kaɗan suka ce in ka je kabi in ba ƙonni ya je kabi sai a ce mishi ka zo gida kenan ita ƙonni da kabi sai a ce gida guda ne sarautar ƙonni da sarautar kabi abinda duka ƴan uwa ne tunda kakansu guda da kanna kanan Ahmad ne Ahmad ɗan kanta kanna ɗan kanta to kaga alaƙa ta farko
to ya yanayin dangantaka ya kasance a wancan lokaci tsakanin ita birnin kabin da sauran masarautu
mutane ba su sani ba akwai kabi akwai riƙon kabi da ƙonni da Arewa wagata ta Niger da Adar dukkan su sun taba zama karkashin sarautar Kabi, su ne ake kira rikon Kabi. To amma da ba rikon irin wannan turawa ne ba na duniya, sai ana kamar kana bukatar sarki, an kawo maka hari sai sarki ya taimako ka, in kuma sarki zai za a wurin yaƙi kai kuma tilasa ne ka aika mutane uramuni, kuma shekara duka ko so ɗaya ko so biyu za ka zo ka kai gaisuwa. Kaji ko Hausawa ce suke gaisuwa, ba su ce haraji ba. Gaisuwa ce haraji ne, kamar wani haraji ne yake kai, amma gaisuwa ce ka zo kai gaida sarki, shikenan ka ba shi wani abu. To lokacin da Shehu Dan Hudiya ya zo ya taso daga Dagel ya zo nan wajen Kwanni Gudu, don saboda yana akwai barazana daga sarkin Gobir, sai si Shu'aibu an galadima dan sarkin da aka kashe, sai ya hada kai da Shehu Dan Hudiya, sai goyi bayan Shehu Dan Hudiya. Shi kuma shi lokacin nan yaki ya tashi da Gobir, Shehu Dan Hudiya sai suka yi yaki, sai suka ci yaki na farko. Da suka ci yaki na farko, sai Shehu Dan Hudiya ya naɗa shi Amir sarkin Kwanni, sarkin Kwanni Amir, amirun sarkin Musulmi, don saboda cikin shekara ta 1804 mutane sun haɗu da Hausawa, Zabarmawa, Zamfarawa, suka haɗu da wasu Hilani, suka haɗu suka ce Shehu yanzu kai ne sarkinmu, don ka amirul mu'minin sarkin Musulmi. In abun nan akwai littafai da yawa da suka sannu kaɗan ne suke sa a cikin abun da ya shafi kama wannan lokacin da abun da ya shafi Kwanni. Amma in ka duba littafin da ake cikin Rawdatul Afkar, Al-Akhbar Al-Bilad Hausiya, wanda Abdulkadir Antafa, Abdulkadir Al-Mustafa wanda ake aka fi sani da sunan Antafa, shi kan Shehu Dan Hudiya ne, ya yi wani littafi mai ɗan karamin abin da amfani ga tarihinmu. To nan kana ganin an rubuta shi cikin shekara 1825, nan ana ambatowar amagawa abubuwan da sun ka faru. Haka kazalika za ka samu kila cikin abin ga Infaqul Maisur fi tarikh Bilad Tukrur, wanda Muhammad Bello ya rubuta tun bai zan sarki ba shekara 1812. Su da biyu nan suna da muhimmanci, da za ka samu abubuwa da yawa ciki wanda ke da amfani cikin tarihin wannan yanki namu.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambaya kan alaƙar bandan Kwanni na Nijar da kuma birnin Kebbi na Najeriya. Yanzu a madadin wanda ke ansa mana tambayoyin Profesan Tarihi Jibo Hammani na Jami'ar Abdul Mumuni ta Yamai da wakilin muryar Amurka a Yamai Salamun Muni Barma da furduzanmu da kuma injiniyanmu, ni Ibrahim Kalamu Sigarba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam.
A gaida Ibrahim Garba, masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu ne yau, sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai, da Fiona Wamai da ta bada umarni, da ma injiniyanmu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya.